A cewar jam'iyyar dan majalisa mai wakiltar mazabar a Jumako Enyam Isyam Dr. Kasiel Atofosin shine zai maye gurbin Haruna Idrisu a matsayin sabon shugaban marasa rinjaye. Dan majalisa mai wakiltar mazabar Elembele Kofi Amabua zai maye gurbin James Kluche Aviji a matsayin mataimakin shugaban marasa rinjaye. Sai Kwame Abuja zai maye gurbin Muntaka Mubarak a matsayin bulaliyar majalisa ko chief whip a turanci. Tuni dai wasu ƴan majalisar NDC da dama da suka hada da dan majalisa mai wakiltar mazabar Bolga Tanga ta Gabas Dominic Ayini da kuma dan majalisar Tamale ta Tsakiya Murtala Muhammad suka bayyana sauye-sauyen da cewa bai dace da tsarin demokradiyya ba domin ba tuntubi mambobin marasa rinjaye majalisar ba da yake kare hukuncin shugaban jam'iyyar John Asedu Nketiah yace sakon yakin neman zaben 2024 na jam'iyyar zai mayar da hankali ne kan tattalin arzikin kasa dan hakan ya kai yanke shawarar sauya shugabanninta a majalisar.
The 2024 election is going to be fought around the economy. So the debate basically is going to be about the economy.
Yakin zaben 2024 zai kasance ne kan tattalin arziki. Muhawarar kan haka za ta kasance. Dan haka idan jam'iyyar ku tana da niyyar yakin lashe zabe, tilas ne ku aje kafafunku ƙasa don samun nasara a muhawarar. Domin haka ne suka sauya lauya Haruna Idrisu a matsayin shugaban marasa rinjaye zuwa masanin tattalin arziki Dr. Kasiel Atofosin. Wannan dalilin bai samu karɓuwa a wurin mabiya jam'iyyar ba, musamman a mazabar tsohon shugaban majalisar dake birnin Tamale.
That's why the people of North
Abinda yasa al'ummar Dabo da al'ummar musulmai da yankin Arewa ba mu gane dalilin haka ba. Asedu Nketiah da babban sakatare Fifiko ke su yi hankali abinda suka yi ba shi da kyau. Su janye hukuncin da suka ɗauka yanzu mun ba su awa 24 idan ba su janye hukuncin ba za su ga abinda zai faru. Sai dai jami'un sadarwar jam'iyyar na kira ne ga magoya baya da su yi haƙuri. Wannan hukuncin an ɗauka ne domin nasarar jam'iyyar a zaɓe mai zuwa.
Ni ne naku mai suna Honorable Umar Sanda Muhammad, Assembly Member, Nima Research Electoral Area, Ayawaso East Municipal Assembly. Sakiya ne ba abu ne da ya kamata mutane su ga kaman mai sa aka yi ko ya ba su mamaki ba. Eh, NDC muna gwada musu kaman mu muka kawo democracy. Sakiya ba wai mun yi a'a don ba mu sun Honorable Haruna Idrisu ko Honorable Muntaka bane. An yi sakiya ne saboda kowa ya samu ya gwada ya kawo nashi fasaha. Sai da jama'a da suke cikin party suka gudu da mu su samu hakuri. Ya abinda democracy ya kunsa ce.
Sunana Hajiya Halima, mai lakabi Hajiya Akumafa. Gaskiya dai ni batun sakiya da aka yi cikin parliament ni ban gano wani laifi ciki ba, saboda duniyan ga mu sani fa kowane makami kake da shi wata rana zaka aje wani ya zo ya doki abinda ko gwamnati ana sakewa. Shi yasa menene problem muna ta cewa kaman gwamnatin ga tunda yazo sakiya yayi mai wuya bai son ya saki mutane da mu mun zo mun yi sakiya. Ai kowa an san kaman kowa na rike da position an za sake shi akwai wuya, but you bite the bitter pill to do that changes. Kowane coach yana changes ne saboda ya samu ya dace tumin NDC duka. Ba wanga ne important ba mu sake mulkin ganda ake yi muna na kiyayyen ga.
Rahotanni a hali yanzu na nuni da cewa ƴan majalisa 48 na jam'iyyar NDC sun rattaba hannu kan wata takardar korafi ga shugabannin jam'iyyar akan cewa su janye wannan hukunci na sauya shugabancinta a majalisar dokoki. Idris Abdullahi Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.